abubuwan da ke faruwa a arewacin Najeriya ba sabon abu bane yanzu. Kashe-kashe da ake yi ya shafi kowa. So kabilun sun duba yadda ya shafe su, shine sun ce to ya kamata a hada kai domin a duba yadda za a dauki matakai na rayuwa a arewa.
Mark Libdo, shugaban Stephanos Foundation. Pastor Chris Bature shine coordinator kungiyar bishara ta al'umar Birom.
Babban abun shine ta gwamnati tilasta gane ta dole ta zama gwamnatin gaskiya. Gwamnati tilasta sai da gwamnati na kowa ne, ko kabilanka ko mutane goma ne, inda kana Nigeria kai ma kana da yanci. Don haka gwamnati ta kare mutane domin kowa ya samu cin gaba wannan kasa.
Tunda yake an janyo wato a ce kabilu daban-daban ne, sannan kuma ya zama kaman addini guda, baka ganin ya kamata da kun janyo duk waɗanda suke